Captain Babe, Mirror Vane, gone insane, but the memory remains. Heaven rings on finger wave, another star denies the rain. See the nowhere crowd, crowded nowhere chills of honor, like twisted vines that grow. Hide and swallow mansions whole, in the light of an already faded prima donna. Fortune's fame, mirror fame, down in dead. Fortune's fame, mirror fame, down in stain. But the memory remains. Heaven rings old cigarettes up to lips that time forgets, while the Hollywood sun sets behind your back.
Da 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 da